with the hoe. With my hands in his face, just swinging that this is when it begins. I've seen bars as a new type, your guns in me. Then I started smelling pussy at a young age. I was a young man. Didn't know what life would take me to. I didn't care then. I didn't give a fuck about if I got 30 stories, 40 fills. I'd rather put a bank in. Got all the money if I could.
Da 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 da